fiye dai da mako ɗaya kenan da kasar ta Sudan ta fada a cikin wannan rikici inda ake masayar wuta tsakanin sojojin Sudan a karkashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burha da sojojin RSF da ke karkashin jagorancin Mohamed Hamdan. Tuni dai wannan rikici ya fara shafar hada-hadar kasuwanci tsakanin kasar ta Sudan da wasu kasashen Afrika, misali jihar Difa ta Jamhuriyar Niger ta kasance jihar da wasu kasashen Afrika irin Chad da ma wasu yankunan Niger ke amfani da ita wajen shigar kayayyakin kasuwancin su a kasar ta Sudan. Kwanaki goma kenan da al'amuran zirga-zirga ke tafiyar hawainiya tsakanin jihar ta Difa da kasar ta Sudan, al'amarin da ya jefa direbobi da kuma 'yan kasuwar da ke shigar da kayayyakin kasuwancin su a kasar ta Sudan a cikin wani hali na saka mai wuya. Kafin dai barkewar wannan rikici, a kowane mako ana samun akalla treloli 5 zuwa 6 da ke loda kayayyakin kasuwanci daga jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan. To amma barkewar wannan rikicin ya hana motoci da dama da suka yi lodi a jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan saboda fargabar. Adam Abubakar, direba ne kuma dan kasar Sudan, yana ɗaya daga cikin waɗanda wannan al'amarin ya shafa.
Zirga-zirga na harkar motoci gaskiya mun shiga matsala sosai, dan tun yau fitinan nan ya taso direba da masu kaya da apprentice duka da muna cikin wahala daga Chad har Niger har Sudan, kuma a cikin nan ne muna cin abincin mu. Saboda haka kowa da ya taya mana addu'a, wannan fitina wannan Allah ya sa ya sayar da shi haka.
Ita ma kungiyar drobobin manyan motoci na Niger ta bayyana damuwarta game da wannan al'amari na kasar Sudan. Kyari Mustafa shine shugaban wannan kungiyar.
To ala hakika mu nan jihar Difa muna da alaka babba da Sudan, dan halin da nake muku magana ina cikin haraba na gidan duwane da muke lodi. Yanzu haka muna da motoci guda 4 wanda muke lodi na kasar Sudan. Mota guda ɗaya na Jinena ne, kowa san Jinena ina ne, Sudan ne. Akwai mota guda 3 na Habasha kuma Sudan ne shi ma, amma Procure Chat. Amma garin Khartoum da muna loda motocin Khartoum daga nan. Amma gaskiya a wannan yakin da suka fara na kwanaki 10 ba mu yi shi ba, kuma ba mu tsammanin ko za mu yi shi, domin garin muna tsammanin ko mu shiga da kaya zai dan ba mu wahala insha Allah. Mu yan bangaren sufuri direbobin mu da suke zuwa da sauran su tun da ma suka fara rikicin, yawanci sun janye motocin saboda shi yaki masifa ne, ba san wanda zai shafa ba.
Na yi kokarin jin ta bakin 'yan kasuwan Niger da suka kasa shigar kayayyakin kasuwancin nasu a kasar ta Sudan sakamakon wannan rikicin, amma ban samu nasara ba. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a Jamhuriyar Niger.